Sharifa Sound Studio.
A yau mulle gajer muka san Imam Ali ne sarki. A yau mulle gajer muka san Imam Ali ne sarki. Sarki ne kausan ka son ka gare mu rabbahu gata ne samun rasulullahi kun kauna tsira ne samun ali har gobe sirrin guda dai ne a yau mulle gajer muka san Imam Ali ne sarki wai ka ba mu aran iyawa da karfin ka yau mulle gajer ta kira mu yau gashi mun dauka ya Fadima a dade mu girma da soyayya aikin sanar da wujudi girman ku mun yi niyya ku dan tallaba ku ba mu himma da tarbiyya
Ya zaman ta kansila.
mati a yau mulgadin lalle gadir ta kace sarki a yau mulgadir maulaye muka gane girman shi dukkan sahabu rasul sun gane fadalar shi kuma na ji kan mun bar ma aikin mu ya kira shi ya hausa mamma mudu ya daga hannun shi shaida bada ce ta mizbahu kuma da haye hudu bar da ta kara jaruhu ganga ne girman albaitin sa liftahu a yau mulgadir muka san imam ali ne sarki imam ali ya sauko sahabu sun ka tarbo shi far'a suke da sururi suna ta gaishe shi balle umar usman manyan abokan shi Siddiqu babban abokin shi Sayyidina Sayyidina Ina ran sai da rabbun sati ashabu karshe ne girman su girma ne a risko su ƙarya ne kurar gudun dokin su kai kaunu kunga ne ashabu sai Allah kaunar su fadala ne ya Sayyida Abdul Malik naka ne danka yau mulgadir Masoya gidan alin nubuwa a gaishe ku kun dora sonku a inda an ka umarce ku to albishir wallahi Allah yana son ku manzon mu na son ku Imam Ali na son ku yau mulgadir gadir ta kira ni dan kara imani dan faduma a tsare ni sharri na shaydani na durkusa